wannan kadan daga cikin sauti kenan a yayin da kamfanin Two Slaves Record ke bada lambar girmamawa ga wasu mawaka guda biyu. A makon da ya gabata ne kamfanin hada waƙoƙi na Two Slaves Record suka bada lambar girmamawa ga wasu mawaka guda biyu, wato Billy O da Dabo da Prop, na irin gudunmuwar da suke ba wa mawaka masu tasowa. Billy O da Dabo da Prof sun bayyana yadda suka ji da karɓan wannan lamba ta girmamawa.
Ina farin ciki sosai da wannan karramawa, kuma Allah ya saka daman in kai haƙuri a duk abin da kake a rayuwa, to akwai nasara. To kusan haƙurin da muka yi shine yanzu, kuma Allah ya kawo wannan lokacin da har ake ganin kaman ka kai wani matsayi ko kai wani kokari da za a iya karrama ka. So na ji daɗi sosai.
Wannan shine karo na farko da irin kaman record label haka ta ba ku award ko an saba ba?
Gaskiya dai na suna da award da yawa, amma na record label dai wannan shine na farko. So officially akwai wayanda a baya sun bani, amma award ne na recognition. So akwai record label sun bani
award din, menene aka baka
wannan award ne? Na John Reed din da nake na mai da hankali na akai yanzu shine Afropop. So na dan dinginar da hip hop yanzu, ina yin Afropop. To sun yi award din ne as best Afropop artist of the year. So ba na recognition bane.
Da aka baka wannan award, sana award din menene?
A gaskiya na ji dadin wannan award din sosai, kuma award ne na girmama wai Two Slaves Records to suka ba mu excellence award na ni dai a matsayin award din wai best hip hop, best Hausa hip hop icon. Matsayin da suka bani kenan su wannan kungiya ta Two Slaves, kuma matasa ne yan makaranta, kuma ina ga kamar a cikin su akwai mawaka. To ban san me dai suka gani ba suka karrama mu, amma na ji dadi kwarai da gaske.
Suleiman Aliyu, wanda aka fi sani da Shamiki Young Mola, shine jagoran bada wannan award na kamfanin Two Slaves Record, ya bayyana dalilin su na bada wannan lambar girmamawa.
Dalilin da yasa muka ba Billy O award na farko shine Billy O yana ba mu gudunmawa, kuma he always care about us, yana yawan bibiyar al'amuran mu. In kai waka do kai rapper ne, kai Afropop kake yi and whatever, harkan dai dai kunshi waƙoƙi, harkan dai dai kunshi hip hop, yana yawan ba mu gudunmawa, sannan yana kokari always yana promoting din mu. To wannan abin ne yasa muka ji dadi sai muka bashi award na icon, wanda kusan zamu ce shugaba ne a wannan tafiyar tamu.
Dama kukan ba mawaka ko waɗanda suke taimaka muku a wani harka ta
kuma? No, ba mu taɓa bayarwa ba, wannan shine karo na farko. Amma muna so abun to keep on going, saboda za mu rika cikin mawakan mu wanda suke kokari, saboda su ƙara ƙarfi, su ƙara ƙaimi, kuma ana yin su.
To a taƙaice, shi Dabo da Prof kuma fa?
Shi Dabo da Prof abinda ya sa shi ma muka bashi award abu ɗaya ne. Akwai wani waƙan shi Lada Goma, tunda nake jin Afropop waƙan artist, tunda nake jin da waƙoƙi a gidan radio da Ala FM, gaskiya ban taɓa jin waƙa wanda ya ba mu meaningful abu, wanda ya ba mu abin da muke so kamar Lada Goma ba. Sai muka yi hasashe, muka ga cewa Dabo da Prof yana ƙoƙari, muka rika bibiyan waƙoƙin shi, sai muka ga waƙoƙin Dabo da Prof ai kusan duk waƙoƙin shi da yake ba wani waƙa na shi ko zagi ko wani abaga. To shi yasa muka bashi.
Bayan bada lambar girmamawa dai an yi tanɗe-tanɗe da lashe-lashe, sannan aka rufe da waka. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.